الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا بيار غواتا رمضان هجرة تدبودة داري حدود أربع اندشدة يداشة دا بيار غواتا أكو shekara ta 2025. Muna cikin suratu Ghafir, kuma za mu ci gaba daga aya ta 51 insha Allah. Shi wannan karatun yana ɗauke da bayani akan barin roƙon Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana,
inna lanansuru rusulana wallazina ويوم يقوم الأشهاد
والذين آمنوا في الحياة الدنيا
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
الله بدأ كيف إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا للي منا تيمكم من زنمو da kuma waɗanda suka yi imani. Allah ya tabbatar yana ba da taimako ga manzanni da ya aiko, kuma ba manzanni kadai ba, ya ce wallazina amanu, waɗanda ma suka yi imani Allah yana ba su taimako. Idan muka lura, Allah ya faɗi wannan ne a bayan ya ba mu labarin wani mutum mumini daga cikin iyalan Fir'auna wanda ya yi ta ƙoƙarin ba da kariya ga Annabi Musa alaihi salam. A ƙarshe mutanen Fir'auna sun yi ƙoƙarin cutar da shi, amma sai Allah ya kare shi. To kaga kenan ya nuna maka ba wai annabawa ne kaɗai suke samun taimakon Allah ba. Allah ya ce wallazina amanu, waɗanda suka yi imani suna samun taimakon Allah. Kar ka ɗauka sai manzanni kaɗai, kuma kar ka ɗauka a lahira ne kawai. Allah ya ce fil hayatid duniya, a wannan rayuwar ta duniya, a wannan rayuwar ta duniya. Allah ka samu na cikin waɗanda ke samun taimakonka. Don haka kar ka ɗauka wai ai Allah bai taimaka wa sai manyan bayi, a'a. Ai abinda Allah ya ce wallazina amanu, waɗanda suka yi imani suna samun taimakon Allah fil hayatid duniya, a wannan rayuwar ta duniya. Wa yawma yaqumul ashhad, da kuma ranar da shaidu suke tsayawa. Yana nufin ranar tashin kiyama. Ranar tashin kiyama ita ce ranar da ake kiran shaidu su ba da shaida saboda karban hakoki. wannan ya nuna cewar duk mutumin da ya imani ya maida damuwarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya tabbatar yana ba da taimakonsa ga kowa. To amma aya tana da mushkila guda wanda al-Imam Tabari ya yi mana ishara a kanta a tafsirin shi. Al-Imam Tabari, in ka dubi tafsirin Ibn Jarir wato Jami'ul Bayan, wannan aya da muka karanta na mujallal na 21 shafin 401, yace to amma idan kamar yadda Allah ya faɗa, wannan ka'ida ce, inna lanansuru rusulana, lalle muna taimakon manzanninmu, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani a nan duniya, Allah ya ce kuma da lahira. Sai al-Imam Tabari ya ce to amma idan muka dubi tarihi za mu ga kamar akasin haka. Misali shi ne, kada alimna anna minhum man qatalahu a'da'uhu, hatta daga cikin manzannin ma akwai wanda makiya Allah sun kashe shi, wa masalu bihi, wasu sun wulakanta gawar ma. Kamar misali annabi Yahya da babansa annabi Zakariya. Sai ya ce wa minhum man kharaja min baini adhhurihim imma muhajiran, akwai wanda manzo ne ko babban manzo amma karshen tabarin kafiran yayi, ya gudu ya bar garin. Kamar misali annabi Ibrahim, kaga ya gudu ya kaura ya bar Iraq, don asalin kasar sa kenan kasar Iraq, ya bar kasan. Wa imma wani kuma kauran da yayi ba a nan duniya bane, aka dauke shi aka kai shi sama, shine kamar annabi Isa alaihi salam. Shine sai al-Imam Tabari yace fa aina nusratu fi dunya, to ina taimakon Allah da ya faɗa mana a nan, ina muke samun ta a nan duniya? Tun daga waɗannan mutane ya ce ina taimakon manzanni, ga annabi Zakariya, ga annabi Yahya kashe su aka yi, ga annabi Ibrahim ya gudu ya bar kasan shi, ga annabi Isa dauke shi aka yi, sai ce to ina taimakon? Kuma wannan abu ne muhimmi, saboda in baka sani ba, to makiya Allah sai su doki hankalinka su nuna maka cewa Al-Qur'ani yana da tufka da warwara, alhali kai ne fahimtar ka bata baka ba. Shine sai al-Imam Tabari ya bada amsa guda biyu, domin da yawa zaka ga, kuma ba annabawan kadai ba, har zuwa yanzu ma zaka ga mutumin kwarai ne, amma wasu azzalimai su kashe shi. Mutumin kwarai ne, ba mamaki ma limami ne ko mai wa'azi, amma a samu azzalimai sun kashe shi, sun kwace mai dukiya, kuma sun yi tafiyar su, kaga sun ci bulus. To ina taimakon da Allah ya alkawari zai ba wa muminai a duniya, ina yake? Sai ce amsa guda biyu ne. Amsa ta farko, an yakuna al-khabaru kharaja amman wal murad bihi al-ba'du, asali a tsari na larabci, wa hadha sa'imu fi lugha, a tsari na larabci mutum yana iya a ringizo ya faɗi magana ya yi nufin kowa da kowa, alhali ko ba kowa yake nufi ba, wasu ne yake nufi. A tsarin larabci yana zuwa da haka. Saboda haka kamar yadda Allah ya ce muna taimakon manzanni, muna taimakon masu imani, kaga ya faɗa gaba ɗaya, amma a tsarin larabci ba duka yake nufi ba. Allah yana nufin muna taimakon wasu manzanni, muna taimakon wasu masu imani. A tsarin larabci al-Imam Tabari ya ce wannan ya dace, saboda larabawa sukan yi haka, sai a haɗa magana gaba ɗayanta, alhali kuma ba duka ake nufi ba. Akwai hadisin Mahmud bin Labidin wanda a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa isnani ya karahuhuma ibnu adam, akwai abubuwa guda biyu waɗanda ɗan adam baya son su, ɗan adam baya son su, amma kuma su ne alkhairi ga rayuwarsa. Sai annabi ya ce ya karahun mauta, shi ɗan adam baya son mutuwa. Sai manzon Allah ya ce wal mautu khairul lil mu'min min al fitna, alhali mutuwa tafi alkhairi ga mumini akan fitina, mutuwa tafi alkhairi ga mumini akan fitina. Kuma wannan gaskiya ne, saboda haka yasa annabi yake ta roƙon Allah wa idza aradta bi ibadika fitna, in kai nufi fitna ga bayi, fa tawaffani ilayka minha ghayra maftun, Allah ka amshi raina tun kafin fitnar ta samu akida na. Saboda haka yasa mutuwa ta fi fitna, gwan maka mutu akan fitna ta samu imanin ka, mutun ya zama munafiki ko ya zama kafiri, aikin da duk yayi a rayuwarsa Allah ya rusa. To kaga annabi ya ce dan haka mutuwa tana zama alkhairi ga mumini fiye da akan fitina. To kaga anan annabi ya faɗa mana mu akwai abin da muke so, amma ba shine mafi alkhairi ba. Shi abin da Allah yake so shine mafi alkhairi. Mu ba mu son mu mutu, sai manzo Allah ya ce ko mutuwa tafi alkhairi ga mumini akan fitina da za ta samu imanin ka. Wa yakrahu qillatal mali, dan adam ko bai son dukiya kaɗan. Shi ɗan adam yana son ya samu dukiya da yawa da'iman, komai yawan abin da aka bashi sai ya nemi ƙari. To amma sai annabi ya ce wa qillatul mali aqallu lil hisabi, dukiya idan kaɗan ce hisabinka ya fi zama kaɗan. Ashe kaga ka samu dukiyar kaɗan ya fi maka a lahira akan ka samu dukiya mai yawa. To ashe akwai abin da mu a tunaninmu alkhairi ne, amma shi a gurin Allah ba alkhairi ba ne. Annabi ya ba mu misali da mai mutuwa. Don haka idan muka ɗauki misali da annabi Zakariya, annabi Yahaya, an kashe su, alkhairi ne a gare su a wurin Allah akan a bar su cikin fitinar Banu Isra'il. Shine abinda manzon Allah yake faɗa mana, kuma wannan shine zaɓin Allah. Saboda haka idan kaga wasu miyagu sun yi nasara, sun kashe wani mutumin ƙwarai, kar ka ɗauka sun yi nasara, ba nasara suka yi ba. Wannan mutumin ƙwarai shi ya yi nasara, wannan mutumin ƙwarai shi ya yi nasara. Domin in ka dubi Alƙur'ani wurare daban-daban, Allah ya tabbatar mana da wannan abin da annabi ya faɗa. Misali a suratul anfali aya ta 67, Allah ya ce turiduna arabad duniya wallahu yuridul akhirah. Kaga anan ƙarara Allah ya fitar da shi, ko kuna son rayuwa ta duniya, sai Allah ce shi kuma Allah yana son lahira. Kaga kenan ba abinda mu muke so ne Allah yake so ba. Allah ya ce wallahu azizun hakimun. In ka dubi suratul a'la, bal tu'siruna alhayatad dunya, ku kuna fifita rayuwar duniya, sai Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa, alhali lahira ta fi alkhairi kuma ta fi dawwama. In ka dawo suratul duha, Allah yake ce ma annabi Muhammad walal akhiratu khairun laka min al-ula, lahira ta fi maka duniya alkhairi ya kai Muhammad. To ba shi kadai bane, hatta annabawa magabata ai lahira ta fi musu alkhairi akan duniya. Idan ka dawo suratul nahl ayat 30, waladarul akhirati khairun, Allah yace wallahi gidan lahira ta fi alkhairi. Sai yace wala ni'ma darul muttaqin, yace kai ma dalla da lahira ta zama makomar masu kiyaye Allah. Allah ka samu na ciki. So ai ka dubi waɗannan gurare na Alƙur'ani da kuma abinda shi manzon Allah ya faɗa, sai ya nuna cewar mutuwa ita ce alkhairi ga mumini akan rayuwar wulakanci. Don haka yasa zaka ga a ce maka an kashe annabi, a ce maka an kashe malami, an kashe wani mutumin kirki, attajiri, an kashe wani mai taimakon bayan Allah. Karka ɗauka Allah bai sani ba, ya sani. Allah shi ya zaɓi kisan ga waɗannan. Saboda me? Rayuwar ta lahira ita ce ta fi dacewa akan ta duniya. To wannan shi ne dalilin da ya sa za ka ga abin da Allah ya faɗa a nan, inna lanansuru rusulana, lallai mu muna taimakawa manzanninmu, walladina amanu, da waɗanda suka yi imani, fil hayati duniya, a rayuwar duniya. Sai Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhadu, haka kuma a ranar kiyama. Kaga ya ce yana taimako. Kar ka ɗauka idan an kashe wani mutumin ƙwarai Allah bai taimake shi ba, wallahi wannan taimako ne gare shi. To sannan na biyu, al-Imamu Tabari ya ce wannan ayar da Allah ya kawo cewa yana taimako ga manzanninsa, abinda Allah yake nufi an yakuna al-murad bin nasri al-intisar lahum mimman azahum, abinda Allah yake nufi inna lanansuru, kalmar nansuru tana ɗaukar ma'anan al-intisar, da larabci. Wato Allah yana cewa muna ramuko ga manzanni da waɗanda suka yi imani. Karka ɗauka ce ba ko yake nufi a nan, wanda fassara ta biyu kenan. Fassara ta biyu abinda Allah yake nufi, muna ramawa ga manzanni, muna ramawa ga waɗanda suka yi imani. Saboda haka ba wai Allah ya ce zai kare annabi ba ne, ba wai ya ce zai kare mutanen kware ba ne, ba lallai ba ne. Saboda haka ana iya kashe ka, amma ka sani komai daɗewa sai Allah ya rama maka. Saboda haka yasa in ka taɓa waliyin Allah karka ɗauka ka kai labari, komai daɗewa sai Allah ya rama mishi. Shine abinda Allah yake nufi, ko dai ya rama masa a nan duniyar ko kuma yauma yaqumul ashhadu. Shi yasa aka kawo kalmar al ashhad, ranar da shaidu za su tsaya. Kaga ya fi dacewa da ma'anar al intisar a maimakon kalma ta an nusura. Shi yasa Allah ya kawo ranar da shaidu za su tsaya, saboda an cuci annabi, an cuci waliyin Allah. To ranar da Allah zai bada, zai taimaka musu, ranar da Allah zai sa kayya gare su, rana ce da shaidu suke tsayuwa. Waɗannan shaidu kuwa, kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar, suna da yawa. Shaidun suna da yawan gaske, waɗanda za su tabbatar da zalimci kafin Allah ya hukunta hukuncinsa akan az-zalimi. So al-Imam at-Tabari yace, don haka in ka dubi fassara biyu din nan, kowace fassara ta dace da wannan aya, cewa Allah yana rama wa manzanni, mimman azahum, ga wanda ya cutar da su, sawa'un kana zalika bi habaratihim aw fi gaibatihim. Allah zai rama cutar da aka yi wa annabi ko kuma aka yi wa wani mumini, imma a gabansa imma kuma a bayan shi. Allah bai tabbatar da guda ɗaya ba. Saboda haka zaka ga wasu Allah ya rama musu nan take, zaka ga wani waliyin Allah da ka taba shi take ne kawai Allah zai maganin ka, wani kuma fa sai kai wulakanta waliyin Allah kaga kamar ka shanye. A'a, Allah ya kyale ka ne, zai ma wani kamu na daban. Amma da duk mutumin da ya taba masoyin Allah, to alƙawarin Allah ne sai yayi masa, sai ya rama mishi aw ba'da mautihim, ko da bayan mutuwa ne. Shine sai al-Imam at-Tabari ya ce, to in ka dubi annabi Yahya kama fu'ila bi qatalati Yahya wa Zakariya, suwaye suka kashe annabi Yahya da annabi Zakariya? Lokacin da aka zo kashe annabi Yahya da annabi Zakariya, Allah ya bari an kashe saboda wulakanci da zai biyo baya ya fi muni. Saboda haka sai Allah ya kyale aka kashe su. To amma bayan an kashe su, al-Imam at-Tabari ya ce sulita alaihim min a'da'ihim, sai Allah ya turo ma waɗanda suka kashe annabi Yahya da annabi Zakariya, Allah ya turo maƙiyansu su kuma wasu kafirai, man ahanahum, waɗanda suka wulakanta banu Isra'ila, wasafaka dima'ahum, suka zubar da jinin banu Isra'ila, sai da suka zubar da jinin banu Isra'ila. Wa qad dhukira anna an-namrud akhadhahu Allahu akhadha azizun muqtadir. Misali, idan ka dawo game da annabi Ibrahim alayhi salam, shi annabi Ibrahim yayi fama da Namrud. Namrud shine babban kafiri a wancan lokaci. To da ya cutar da annabi Ibrahim, ya kai ga ya jefa shi a wuta. Annabi Ibrahim har da ya hijira ya bar ƙasar, wanda ya tabbata a cikin Al-Qur'ani, yake cewa inni muhajirun ila rabbi. To shi Namrud me ya faru da shi? Shine al-Imam at-Tabari ya ce, to bari ka ji, Allah ya marka mu kamu na babuwayi mai iko, shine akaza azizun muqtadir. Domin akwai labarin da ya zo a kitabun musannan al-Hafiz Abdurrazzaq an Zaid bin Aslam, wannan labarin yana da asali daga tabi'i, ko da dai bashi da asali daga manzon Allah, amma an samu labarin wanda yake cewa innan numuru, shi wannan sarkin da ya zamani da annabi Ibrahim wanda ya cutar da shi, ba'asa Allahu ila zalika al-malik al-jabbar malakan ya'muruhu bil imani billah. Bayan annabi Ibrahim ya tafi, sai Allah ya turo mala'ika, duk da ya samu wannan sarkin, kai imani da Allah, fa aba alai. To tana yiwa bai ma san mala'ika bane, ya ki yarda ya yi imani, shi Namrud. Summa da'ahu thaniya, mala'ikar ya sake dawowa ya kira shi kai imani da Allah fa abayaki summa salisa ya sake dawowa ya kira shi kai imani da Allah karo na uku yaki to sai mala'ikan ya ce mar ijma' jumu'aka wa ajma'u jumu'i kaga nan an katse mai hanzari shi annabi Ibrahim sun wulakanta sai sun dauka sun sha mala'ika ya ce to Allah ya ce in gaya maka ka hada rundunoninka ni ma zan hada nawa za a yaki saboda ai kaga ya cutar da masoyin Allah annabi Ibrahim Khalilullah saboda ka sai Allah ya ce ka shirya naka sojoji zan shirya nawa to numuru ya ji a jikinsa saboda shi wannan mutumin dan duk inda aka ce maka wani ya zo gaban sarki ya fada mana magana kai tsaye to wannan sarkin gabansa zai faɗi dan ba kowa ke iya haka ba in dai kaga mutum ya faɗi bakar magana a gaban sarki to abin da akwai abin da ya taka to sarkin nan jikinsa ya bashi akan wannan fa al'amari babba ne to ba za ka kuwa da aka ce hada sojoji fa jama'an numuruz jayshuhu wa junudahu waqta tulu'i shamsi ya tattaro sojojinsa lokacin da rana ke fitowa ka san zamanin numuruz duk duniya babu mai karfin sa da ake cewa yana cikin mutanen da Allah ya ba su mulkin duniya gaba daya annumuruz ya hada sojoji lokacin fitowar rana saboda haka yana jiran ya ga sojojin Allah fa arsalallahu alaihim baban min alba'udi sai Allah ya dan bude wata kofa kadan sauro ne kawai suka fito kaga idan kana jin karfi kato ne kai bari a turo ma dan kankanin abu shi dama Allah yana gwada wa mutum ikonsa sai Allah ya bude mar baban min alma'ud bi haythu lam yaraw ayna ash-shamsi sojojin su juya su dubi gabas ba su iya ganin rana saboda duhun sauro saboda duhun sauron da Allah ya turo shine sojojin sa saboda kai dan kafiri yana jin yana da karfi bari Allah ya turo mar wadanda suka fi shi karfi wa sallataha alaihim wannan sauron da suka zo waɗannan sauran fa akalat luhumuhum cinye naman mutum suke ba maganar jini ba kana nufin ya sha jinin ka wannan sauran ba haka bane wa dima'ahum da naman da jinin haka sauran yake ci saboda haka in sun wuce tarakathum idaman badiya sai dai kawai kaga kasusuwa a kwance to shine suka gama amma duk da haka Allah bai bar numuruzu ba shi ma sauran suna iya cinye shi amma sai Allah ya ce a'a abinda za a yi dakalat wahida minha man kharayil maliki guda ɗaya kawai ya shiga hancin sarki sauro guda ɗaya wannan sauran ya samu shiga hancin sarkin fa makasa fi man kharayhi to labarin da yake mai wa yana da asali da banu isra'ila sai da wannan sauro ya zauna a hancinsa 400 sanati shekara 400 azabahu Allahu biha Allah yana mar azaba da wannan sauron saboda haka wannan sauro in ya tashi motsi a kwakwalwansa kaikayi ke damun sa babu maganin kaikayin nan fadi face a nemo guduma a bugi kan sarkin nan da wannan guduma fa kana yadrabu ra'sahu bil mizrab saboda haka akwai mutumin da aka bashi aikin sa kenan ana biyan shi albashi ya dauko guduma ya doki kan sarki shi da kansa sarkin ma yakan buga yace fi hadhihi almudda kulliha tsawon wannan shekara 400 kafin sai yace hatta ahlakahu Allahu biha sannan a karshe Allah ya karbi ransa kaga sai da Allah ya mar azaba ya wulakanta shi kafin nan ya karbi ransa kaga dai abin da ya yi annabi Ibrahim abu ne wanda yake ya yi kokarin kona shi ya yi kokarin cutar da shi ya dauka ya shanye alhali azabar tana zuwa komai dadewa saboda kai sa shi mugu kare ya dauka ya shanye wallahi duk mutumin da ya mugunta ya jira ranar da Allah zai turo fansa a kan shi don babu makawa sai Allah ya dauki fansa wannan labarin yana tarihul mulukir rusul wa tarihul rusul wal muluk na al-imam at-tabari yana mujallal na farko shafin 110 kuma yana tafsirin sa tafsirin wannan ayat da muka karanta ta tafsirin Jami'ul Bayan, sannan labarin za ka ganshi a littafin Ibn al-Asir al-Kamil fi Tarikh. Ibn al-Asir ma ya kawo shi, yana mujallal na farko shafin 300. Haka Ibn Kathir ya kawo labarin nan a littafin Tarihis al-Bidayah wa Nihaya, mujallal na uku shafi na mujallal na farko shafin 342. Don haka za mu iya fahimtar abinda Allah yake nufi da cewar inna lanansuru rusulana, lallai muna taimakon manzanninmu. Ai, ka ji abinda Allah yake fil hayati duniya, ko dai a nan duniya, wa yawma aqum li ashhadu Allah yake cewa haka nan kuma ranar kiyama, wato ko dai Allah ya bada taimakon a duniya ko kuma ya bada taimakon a lahira. Kuma ayat tana nuna cewa Allah yana taimakon mu'minai duniya da lahira. Allah ka ba mu taimakonsa, taimakonka, saboda haka yasa da yake magana akan azalumai, don banda azalumi babu wanda zai kokarin kashe annabin Allah da waliyin Allah. To shi yasa Allah yake yau mai qumul ashhad, ranar da shaidu suke tsayuwa, wace rana kenan?
Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud-dar.
Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, ranar da uzuri, hanzari na adh-dhalimi ba zai amfane shi ba. Don haka azalimi ba zai bada wani hanzari a gaban Allah a ranar kiyama, hanzarin ya tasiri ba, babu. Saboda me? Abinda Allah ya faɗa, yawma yaqumul ashhadu, ranar da shaidu suke tsayuwa. Ai, ba a ce maka shaida ɗaya ba, shaidun Allah suna da yawa, kuma Alkur'ani ya gaya mana su da dama. Alal misali, shaidar farko dai duniya ce, duniyar da muke kanta ita kanta shaida ce, wanda Allah da kansa ya faɗa mana yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, ranar tashin kiyama ƙasa za ta bada labari, ƙasa za ta bada labarin duk abin da aka yi a kanta. Kuma Allah ya ba mu ishara da yadda za mu gane ma. A yanzu kana gani akwai ilimi da yawan zuwa a duniya, saboda haka duk inda kake amma sani, saboda haka yanzu in kana son ka tafi wata unguwa ne Abuja, in ka buɗe Google Map da ka danna sai kai ka, kana ganin Bature ya san ka, to bare kuma Allah, Bature ya san inda kake da inda kake son zuwa, to bare kuma Allah mahaliccin Bature. Saboda haka yasa duk inda ɗan adam ya tafi ƙasa ta sani, kuma wallahi za ta ba da labari. Saboda haka idan ka yi zalunci a ɓoye, ta yi a doron ƙasa kai zalimcin ko? In wani bai ganka ba, ƙasar da kake kanta ai ta san abin da aka yi, to ita kanta ƙasar za ta faɗa, wane shi ya kashe wane, wane shi ya yi satan dukiyar wane, wane shi ya cuci wane, kuma ga lokacin, ga inda ya shiga. Shi yasa Allah ya ce bi anna rabbaka awhalaha, saboda Allah ya mata wahayi. Kaga shaida ƙasa. Sannan na biyu, wanda shi kansa Annabi Muhammad shi ma sai ya ba da shaida. Dan akwai wanda zai tashi ya gardama, ya ce shi bai ma san sata laifi ne ba, to sai a ce ina Muhammadu, wanda ya zo cikin suratul Nisa aya ta 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Shine Allah ya ce, to ya abu zai zama ranar da za a kawo Annabi Muhammad ya ba da shaida ga al'ummarsa gaba daya, ka taba cewa sata laifi ne? Yace na faɗa. To ka zama aiki je ka, saboda ka in ma kai gardaman baka san sata laifi bane, to sai an kawo Annabi ya bayar. Na uku, annabawa gaba ɗaya wanda ba Annabi Muhammad kadai ba, shi ma bayaninsa ya zo a suratul Nahl aya ta 84, wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan. Kaga ya gwada duk wata al'umma sai Allah ya tada mai shaida a cikin ta. Thumma la yu'zanu lilladhina kafaru wa lahum yusta'tabun. Allah yace saboda kai sa ba za a saurare uzurin kafiri ba. Kafiri ba shi da uzuri, babu wanda ya isa yace ya kure Allah a ranar tashin kiyama. Duk inda kake tsammanin zaka iya samun uzuri, wallahi Allah ya toshe. Sannan na hudu, tana yuwa mutum yace, to ni ai ban yi zamani da Annabi Muhammad ba, sai Allah ya ce to babu laifi ai akwai malamai saboda kai sa malamai ma za su bada shaida a kiyama idan ka ce baka taba sanin sata laifi bane to sai an tada malamin unguwanku ya bada shaida ya taba wa'azi kaji wanda ya zo a suratu Hud aya ta 18 nan ne Allah ya hada su gaba daya a kalma guda wa yaqulul ashhadu masu shaida za su ce ha'ula'il ladina kadhabu ala rabbihim kaga wadanda suka yi ma Allah ƙarya saboda haka za su ce ala la'natullahi ala zalimin tsinewar Allah ta tabbata ga dukkan azalimai Allah ya kare mu nabiyar sannan mala'ikun da suke tare da mutun su ba da shaida saboda duk inda ka shiga ka fita baka rabuwa da waɗannan mala'ikun wanda Allah ya kawo bayaninsa a suratul Qaf aya ta 21 waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidun kowane rai inji Allah kullu nafsin duk wani rai zai tashi a kiyama da waɗannan mala'iku guda biyu sai sun ba da shaidar abinda ya aikata wanda sun rubuta na shida idan ma duk waɗannan sun gagara sai Allah ya ce kai a daina ma batun shaidu jikinsa ya ba mu bayani jikinka da kanka shi zai ba da bayani wanda shi ne bayanin sa yake suratul Fussilat wa yawma nahshuru a'da Allahi ila an-nar ranar da za mu tattaro makiya Allah a tura su a wuta Allah ka saba mu bane fahum yuzauna don haka ana karkasa su hatta idza ma ja'uha sai sun zo ga wutan za su fara gardama mu ba abinda muka yi sai Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum a lokacin da jin mutun da ganin mutun da fatar mutun za ta ba da shaida bima kanu amaluna abinda suka aikata a duniya saboda ka in ma ka ki kowace shaida to ai kunnanka in zai bayani baka yi saka musanta ba idonka ya ba da shaida fatar jikinka ta ba da shaida kafarka ta ba da shaida to karshen ta dai na bakwai kai kanka ma sai ka ba da shaida gaban Allah duk inda mutun ya kai ga kin gaskiya wallahi sai ya fada da bakinsa yayi laifi kaga bayan waɗannan shaidun shi wanda ya zo a suratul an'am aya ta 30 Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya atikum rusulun minkum shin manzanni basu zo muku ba manzannin na kuma mutane ya kusuna alaikum suna karanta muku ayati ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargadinku game da haduwa da ni a wannan rana Allah zai tara mutane da aljanu gaba da yace shin hakan ya tabbata ko a'a qalu za su ce shahidna ala anfusina mun ba da shaida mu rayukan mu Allah zai tabbatar da wannan mun ba da shaida mu rayukan mu haka ne shine sai Allah ya ce wa garratumul hayatu dunya amma kaga rayuwar duniya ta rude su amma a yau lahira fa wa shahidu ala anfusihim sun ba makawunan su shaida ala annahum kanu kafirina sun tabbata kafirai a rayuwarsu ta duniya Allah ka tsare ku shi yasa da Allah ya ba da hujjoji in ka dubi alqur'ani zaka ga dalilai masu dindin yawa waɗanda suke nuna maka cewar shaidun Allah suna da yawa a doron ƙasa shaidun Allah suna da yawa babu yanda za a yi dan adam ya tsira a filin hisabi sai da rahamar Allah kur shi yasa Allah ya ce yawma la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum ranar da hanzarin azzalumai ba zai amfane su ba me ake nufi da hanzari me yasa ka cuciwa ne sai ce ban san cuta ne ba ai kaga hanzari yake bayarwa da jahilci ko kuma a'a me yasa ka cuciwa ne a ce an sa ni ne in cuce shi kaga yana bada hanzarin cewa tilasta shi akai to duk wani uzuri da azzalimi zai bayar Allah ya ce a ranan ba zai amfane shi ba sannan kuma walahumul la'natu suna tare da tsinewar Allah walahum su'u dar suna tare da mummunan gida wato shine gidan wuta Allah ka tsare mu don haka yasa azzalimi a ranar tashin kiyama kafin ma Allah ya sashi a wuta sai an tsine mar albarka alqur'ani ya tabbatar mana da wannan alqur'ani ya tabbatar da Allah yake cewa ala la'natullahi ala zalimin azzalimi bai shiga wuta sai an tsine mar albarka kuma duk uzurin da zai bayar Allah ba zai karba ba. Allah ka tare mu. To sai Allah ya ci gaba da cewa
wala qadatna Musa al-huda wa awrasna bani Isra'ila al-kitab wa hudan wa dhikra li ulil albab.
Allah ya ce wala qadatna Musa al-kitab wa laqad atayna Musa al-huda. Hakika mun ba da shari'a ga Annabi Musa alaihi salam wa awrasna bani Isra'ila al-kitab. Kuma mun gadar da littafin at-taura ga banu Isra'il. Mun gadar Allah ya ba mu Annabi Musa littafin at-taura, wannan at-taura ya zama gado ga banu Isra'il, saboda duk wani annabin da Allah ya turo a bayan Annabi Musa yana aiki da littafin at-taura. Hudan a matsayin shari'a, wa zikra li ulil albab, kuma tunatarwa ga masu hankula. Allah ya bar gadon At-Taura ga banu Isra'il. Amma abin da zai nuna maka wato shine bayan Allah madaukake ya halaka Fir'auna, bayan Allah ya halaka Fir'auna shine aka bada littafi ga banu Isra'il. Wannan yazo, wannan kalma ta zo sau biyu, kamar misali a suratu Shu'ara ayata 59 Allah ya ce kazalika wa awrasnaha bani Isra'il, yana magana game da dukiyar Fir'auna. Allah ya bar gadon dukiyar ga banu Isra'il. To wannan yana nuna mana cewar Allah subhanahu wata'ala ya taimaki banu Isra'ila. Taimako shine aka ba su littafi, domin duk mutanen da aka ba su littafi an taimake su. Wannan littafi shi zai zama shari'a ga zuriyar gaba dayanta. In wannan ya mutu, littafin na nan, littafin yana nan. Idan wani annabi ya zo ya ci gaba da aiki da shi, in ya tafi mutane su ci gaba da aiki da wannan littafi na At-Taura. To Allah ya bada wannan gadon littafi gare su. Amma banu Isra'ila azzalumai ne, banu Isra'il azzalumai ne. A gaban annabi Musa ma suka saba ma littafin, tun kafin annabi Musa ya bar duniya suka saba ma wannan littafin. Domin lokacin da annabi Musa yake cewa mun iso wannan alƙarya da Allah ya muku alƙawari ku shiga, suke cewa ba za mu shiga ba. Karshenta da suke cewa ya kai Musa ka je da kai da Allah naka ku yaƙi waɗannan mutanen. To lokacin ne annabi Musa ya ce to Allah na tabbata yanzu babu wanda na mallaka, babu wanda na gamsu da imaninsa, daga ni sai ɗan uwana, ka raba ni da su, in ji Allah, in ji annabi Musa. Ka raba ni da su, sai Allah ya karɓi ran annabi Musa. Kaga kenan sun saba ma littafin kafin ma Allah ya karɓi ran annabi Musa alaihi salam. Don haka annabi Musa ya tafi ba sa aiki da littafin, lam yaqumu bihi. Maimakon haka duk abin da yake littafin At-Taura, in ma gaskiya ne kokari suke canza wannan gaskiyar, in kuwa ba za su iya canza ba to su murda ta inda za su canza ma'anarta, abin da suka dinga yi kenan. Don haka idan Allah ya ce ya ba da littafin At-Taura ga annabi Musa a matsayin shari'a, a matsayin tunatarwa ga masu hankali, banu Isra'ila ba su yi godiya ga ni'imar Allah ba, ba su yi godiya gare ta ba. Amma ka dubi mu kuma abinda Allah ya faɗa, saboda ka zaka gane bambancin At-Taura da Al-Qur'ani. Kaga shi At-Taura Allah ya ce walaqad atayna Musa, yace walaqad atayna Musa al-huda wa awrasna bani Isra'ila al-kitab hudan wa dhikra li ulil albab. Amma Allah bai ce sun yi aiki da shi ba aiki, illa dai ga aikin muhimmancin littafin. Amma mu al'umar annabi Muhammad baraka ji mu kuma yanda Allah ya faɗa, namu magana tana suratu Fatir aya ta 32, thumma awrasnal kitaba alladhi nastafayna min ibadina. Kaji yanda Allah yake magana game da al'umar annabi Muhammad, thumma awrasnal kitaba alladhi nastafayna min ibadina, sai muka bar gadon littafi ga mutanen da muka zaba a cikin bayinmu. Kaji yanda Allah yake yabon mabiyan annabi Muhammad, wato ya bar mana gadon Al-Qur'ani saboda ya zabe mu. Kaga bai faɗi wannan kalma ba da yake magana ya bar gadon At-Taura ga banu Isra'il illa dai ya tabbatar at-taura litafi ne wanda yake litafi ne wanda yake mai haske litafi ne mai shiryarwa litafi ne mai tunatarwa tunatarwan ma ba ga kowa ba sai Allah yake li ulil albabi ga masu hankali ne kawai amma da aka zo magana akan alqur'ani Allah yake ya barga don alqur'ani ga mutanen da ya zaba daga cikin bayinsa wato musulmai kenan sai Allah ya kasa su kashi uku yace fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah kaga ya nuna cewa al'umar annabi Muhammad kashi uku ne game da riko da alqur'ani akwai wanda baya aiki da wa'azin alqur'ani musulmi ne kaga ya cuci kansa akwai wanda kuma aikin nasa hanjin jimina ne akwai na ce akwai na zubarwa saboda haka zaka samu aikin sa yana tsakatsaki shi ba a ce na kware ba a cewa na banza to sai Allah ya ce sannan akwai daga cikin musulmai wanda ya tsere ma kowa ta yawan alkhairi kaga kenan akwai mutanen kware yace ko shi din ma ba dabara sa bane bi iznillah iznin Allah ne sai Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala babba to amma da Allah ya tashi bada sakamakon musulmai wadanda aka ba su gadan alqur'ani sai ya ce jannatu adnin yadkhulunaha gidajen aljanna ne dukkan su za su shiga saboda kai sa aka samu ceto don haka yasa koda musulmi ya shiga wuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceto gare shi kaga zaka gane bambanci tsakanin maganar da Allah yayi game da littafin da ya ba mu annabi Musa da kuma littafin da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me Allah ya ce wa annabi
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بالعشي والإبكار
سي الله يكيم عن نبي محمد فاصبر كي حقوري يا كي محمد داكا قوانا كلمة القرآن ولا ريد دبن دبن الله ينبام عن نبي حقوري فاصبر صبرا جميلا فاصبر لحكم ربك anan yace fasbir inna wa'adallahi haqqun kai hakuri alƙawarin Allah fa gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne kai hakuri kullum ka san da yawa mutane rashin hakuri kan sa su dauka Allah bai ganin azalumai saboda rashin hakuri kai hakuri duk zaluncin da kaga azalumi yana yi wallahi bai gagare Allah ba inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad wastaghfir li zambika ka nemi gafarin zunubanka wasabbih bihamdi rabbika ka ringa tasbihi da godiya ga Allah bil ashiyi da yamma wal ibkari da kuma safe wato idan aka ce al ibkar ana nufin awwalun nahar safe da yamma al ashiyi shine akhiruhu karshen yamma kamar yadda ya fada ne a suratul qaf fasbir ala ma yaquluna وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب kaga sai fassara abin da ya fada anan yace bil ashiyi wal ibkar me yake nufi da al ashiyu me yake nufi da al ibkar sai Allah ya fassara a suratu qaf qabla tulu'i shamsi wa qabla al ghurubi wa min al layli fasabbihu adbara sujudi to anan yana nuna maka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba laifi shi yasa Allah yake cewa wasaghfir li zambika ka nemi gafaran zunubinka shi manzo Allah ya zunubi wannan wata mas'ala ce da aka samu sabanin fahimta a tsakanin malamai amma abin da yafi inganta abin da ya inganta shine manzon Allah ba ma annabi kadai ba danganta zunubi ga kowane annabi kuskure ne annabawa ba sa zunubi saboda ka duk inda ka ji Allah ya ce wani annabi ya nemi gafara to ɗayan biyu ne ko dai kuskure ko kuma mantuwa ɗayan biyu nan don haka in ka dubi bayanin da Allah ya game da annabawa wannan ita ce fahimtar al-Imam an-Nawawi da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Hazmi malamai manyan masana hadisi da dama sun tabbatar da wannan ita ce fahimta mafi inganci kuma cikin ikon Allah wannan ba ma ita ce fahimtar Ibn Taymiyyah ba ta inda Ibn Taymiyyah shi kansa ya zamanto yayi kuskure ta fahimtar da ya dauka don shi yana ganin annabawa suna yin kananan laifi banda manya amma abin da ya inganta shine gaba ɗaya annabawa ba sa laifi kowane iri, babu laifin da suke aikatawa kowane iri. Akwai dalilin da ke tabbatar da wannan, misalin sa shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya ba mu labarin abin da ya auku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin kadai inda za ka yi riko da shi kai ka fahimta cewa annabawa ba sa aikata laifi. Wato abin da ya faru shine manzon Allah ya tura Sayyidina Ali ya tafi yankin Yaman, to kamar yadda yakan tura sahabbansa sassan duniya. Lokacin da Sayyidina Ali ya tafi Yaman, sai ya aiko ma Annabi Muhammad zinare daga Yaman, wato ana tonon zinare a Yaman, ya zamanto a lokacin zinaren mai yawan gaske, yana ma cikin kasansa ba a narka shi ba, a cure ya aiko shi dunkule ga manzon Allah. Lokacin da ya aiko wannan zinare ga Annabi, faqasama ha rasulullah baina arba'ati nafari, sai manzon Allah ya kira mutane guda hudu. Waɗannan mutane guda hudu sabbin musulunta ne, wato bi ma'ana bisu dade da musulunta ba, Annabi yana so ya karfafa wa addinin su. Al-Aqra ibn Habis al-Hamdali da Uyaynah ibn Badr al-Fazari da Alqamah ibn Ulasa al-Amiri. Sannan akwai wani da ake kiransa Zaid al-Khair al-Ta'i, sai daga cikin Banu Kilab. To akwai wasu da Annabi ya babbayar, da in ka dubi riwayoyin hadisin da aka samu, akwai waɗanda ma Annabi ya babbasu daga wannan zinare. To wannan abin da Annabi yayi ya sa Qurayshawa kuma sun fusata. Qurayshawa mutanen Makka, faghadibat Quraishun, suke cewa atu'ti sanadida najdin wa tad'una, yanzu Muhammadu kana ba wa manyan Larabawan yankin Najd mu ka bar mu, kuma kaga Qurayshawa ɗan uwan manzon Allah ne, yaya Annabi ba zai ba wa mutanansa ba? Kaga kenan, ai so duka so ne, amma son ka yafi. Qurayshawa suna ganin ya kamata a ce wannan zinaren an ba wa manyan Makka, tunda su ne mafi kusanci da manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce inni innama fa'altu zalika li ata'allafuhum, ai abin da yasa na ba su ba wai saboda sun fi kowa daraja bane, saboda in ja ra'ayinsu ne ga addinin musulunci, saboda in karfafa musu. Dan akwai mutumin da shi bai yadda yayi addini ba sai in zai samu, saboda ka in dai ya zama wurin ba a samu kuɗi to zai bar gurin. To Annabi sai ya ba ma mutane kyauta, saboda wani kyautan zai sa ya zauna ga addinin musulunci din. To shine sai ga wani mutum ya taso ya ga dama, ya samu wata ƴar damar da zai faɗi bakar magana ga manzon Allah, saboda ka sai ya taso. Abu Sa'id al-Khudri yace faja'a rajulun kaffun lihiya, yana da kaurin gemu, mushriful wajnataini, yana da goshinsa ya bullo waje, ya ga'irul ainaini, sannan kuma idanunsa sun yi ciki-ciki, wato kamar wannan mutumin shine kakan al-Khawarij, mahluqur ra'si, kansa yana aske. Da ya taho sai ya ce ittaqillaha ya Muhammad, ka kiyaye Allah, ka ji tsoron Allah ya kai Muhammadu. Ka ji wani wanda zai ce ma Annabi wai ya ji tsoron Allah? Da ya faɗi haka, sai manzon Allah ya ce faman yuti'illaha in asaituhu, idan ni na saba ma Allah to wa zai bi Allah? In ji manzon Allah, wannan ita ce tambayar da manzon Allah ya yi, ya ce in ni zan saba ma Allah to wa zai bi Allah? Da sai manzon Allah ya ce aya amanuni ala ahlil ardi wala ta'amanuni, yanzu shi Allah ya bani amanar duniya gaba daya, ya yadda da amana ta ya turo ni gare ku, amma ku buku yadda da amana ta wurin shi ba? Manzon Allah yake gaya ma waɗannan sahabbai, ala ta'amanuni, yanzu ni ba za ku yadda da cewar mai amana bane wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya bani amanan duniyar gaba ɗayanta, sannan amma ku ba ku yadda da cewa ni mai riƙon amana ne? Hadisin yana sahihu Muslim, saboda kai sa al-Imam Muslim da ya tashi magana akan al-Khawarij sai ya musu babi, باب ذكر الخوارج وصفاتهم غا بيان الخوارج غا صفوفينسو da zaran ka ga mutun yana rashin kunya ga malamin sa to in ba hatara akai ba ya dauko tafarkin al-khawarij wanda ya fara rashin kunya ga manzon Allah kenan saboda a gaban sahabban sa yake cewa ya Muhammad ka ji tsoron Allah kaga wannan rashin kunya ne yake cewa ya Muhammad ka ji tsoron Allah saboda haka yasa babban siffan al-khawarij shine rashin kunya ga malamai wanda ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan wannan hadisin shine malamai suke cewa hujja ce ita kadai koda ba a samu ta hujja ba amsar da annabi ya ba mu wannan mutumin manzon Allah yace man yuti illaha in asaituhu wa zai bi Allah inni na saba ma Allah to ai zunubi sabon Allah ne ko kaga annabi yana tabbatar da baya sabon Allah to idan kace annabi yana zunubi kaga wannan hadisi ka kareta shi saboda manzon Allah yace inni na saba ma Allah wa zai bi shi kaga ya gwada cewa da kansa ya fada masa sahabbai baya sabon Allah don haka yasa duk inda kaga ake ce ma annabi ka nemi gafaran Allah ba sabo bane me wannan malamai suka ce kuskure ne wanda shi annabin ya aikata amma kar ka manta kuskuren annabawa mu a wurin mu babban laifi ne shi annabi idan yayi kuskure gani yake babban laifi yayi yana gani kamar babban laifi ne amma magana cewa a saba ma Allah da gangan wannan ba zai taba yiwa ga annabawa ba wa anna ma warada min tasmiyati dhunubi hiya min babil khata'i wannan inda dai kaji an ce annabi ya nemi gafaran Allah to a matsayin kuskure ne kuma wanda ita ce fahimta mafi inganci babu shakka idan haka in aka ce meye laifin annabi Adam nisyanan mantuwa ashe kaga wanda ya aikata ba a halin mantuwa ba za a ce yayi zunubi ba asali ana kiran shi zunubi saboda neman gafaran Allah amma asali ba sabon Allah bane ba aikata zunubi da gangan bane idan ka dawo ga tarihin annabi Musa ya make wani mutum ya mutu to me ya faru sai aka ce khata'un kuskure ne ai shi kansa annabi Musa bai san bugun da zai kisa ba ka san akwai bugun da zaka yi ka san wannan bugun mutumin nan da wuya ya tashi to shi annabi Musa bai tsammanin haka ba saboda haka yana buge wannan mutumin kawai sai ya shure ya mutu to wannan abin ya tada hankalin annabi Musa kaga kenan nan ma kuskure ne idan ka dawo inda duk aka ce wastaghfir li zambika ya kai Muhammad ka nemi gafaran zunubinka sai ce gairu maqsudin yani zambu Muhammadin kana khata'an laifin annabi Muhammad kurakurai ne gairu maqsudin fil ijtihadi annabi yayi kokarin aikata wani abu gurgurdan fahimtar sa sai yayi kuskure sai ce to yayi laifi wanda yana da misalai da dama da malamai suka bayar to sai Allah ya ci gaba da cewa
innal ladhina yujadiluna fi آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
إن الذين يجادلون في آيات الله للي وطندا سكي جايايا غمد آيو ين الله بغير سلطان أتاهم باتارد وتهجاد تزوم سبا إن في صدورهم إلا كبرهم بابون أبن دكي كرا زنصفا چه جرمان كي ما هم ببالغي وند باسو چم مراد سوء كي فاستعذ بالله سيكني مسألن الله إنه هو سميع البصير للي الله mai ji ne Allah mai gani ne Allah yana umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai neman tsaron Allah Allah ya samu iya koyi da shi yace
lakal qus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun
duk abinda aka ce maka Allah zai yi ka daina tunanin ya fi ƙarfinsa ko ne saboda haka yasa idan Allah ya ce maka zai sa kai ga mu'minai ka yarda la khalqu samawati wal ardi halittan samai da ƙasa akbaru min khalqin nasi yafi girma akan halittan mutane wannan kada ya isa ka gane babu abin da ya gagara Allah ka dubi sama da ƙasa wanne ne yafi girma akan halittan dan adam walakin aksarun nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba wato Allah yakan ba mu misali da manyan halittu dan mu gane girman sa Allah yana ba da misali da manyan halittu don misali a ƙarshen suratu yasin awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda ashe wanda ya halicci samai da ƙasa biqadirin ala an yakhluqa mislahum ba zai iya halittan irin su ba sai Allah yake bala wa huwal khallaqul alim babu shakka Allah zai iya sake halittan kowa ka dai duba sama da ƙasa Allah shi yayi su sai aka ce Allah zai sake ta da matacci har zaka yi shakka in ji Allah sannan in ka dawo suratul isra'i aya ta 99 awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum ashe mutane ba su ganin cewar Allah da ya halicci samai da ƙasa me iya sake halittar mutane ne irin su in ka dawo suratul ahqaf aya ta 33 awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna Allah da ya halicci samai da ƙasa kuma bai gaji ba bi qadirin ala an yuhyi al-mauta ashe wannan Allah ba zai iya tada matacce ba bala innahu ala kulli shay'in qadir babu shakka Allah mai iya dukkan komai ne me yace a gaba
wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal ladina amanu wa 'amilu s-salihati wal musi qalila ma yatadhakkarun
wa ma yastawi al-a'ma wal basir makahu da mai gani ba su da madaidai ba to Allah yake gaya mana saboda me saboda mu fahimci makoman lahira mutum ya gyara makomarsa Allah ya sa mu iya al-a'ma wal basir mai gani da makahu ba su zama daidai ba wal ladina amanu wa amilu salihati wadanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai ba za su zama daidai wal musiu shine fa'ilu sayyiati wanda ya aikata laifuka ba don haka mutum kamar Allah yana cewa kowa ya gyara halinsa kafin ranar haduwa da shi qalilan ma tatadhakkaruna sai dai kadan ne kuke tunawa Allah ya ƙara tabbatar mana haduwa da shi din nan ba makawa
inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna akzaran nasi la yu'minun
inna sa'ata la'atiyatun lalle sa'ar karshe tana tafi ƙarshen duniya yana zuwa la raiba fiha babu kokwanto game da ita Allah in ya kawo maganar tashin kiyama sai kaje yana cewa babu kokwanto walakin aksarun nasu la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba sa imani Allah ka saba mu bane sai ya ce wa qala rabbukum
ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين
وقال ربكم الله مهل الشنك ياتي ادعوني كتراني أستجب لكم زان أمسى مكو إن الذين يستكبرون عن عبادتي ودن سكي جرمان كي غمد بوتانا سيدخلون جهنم داخلين زاسو شغتكين جهنم سنا مكس أنتا to wannan ayar ita ke nuna cewar addu'a tana da matsayi a addinin musulunci gaba daya saboda wannan aya ba ita kadai bace amma tana daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna muhimmancin addu'a ga rayuwar musulmi karka yadda ka daina addu'a don me ya samu umarnin Allah qala rabbukum mahalicinku ya ce ud'uni ku kira ni kiran Allah shine addu'a idan aka ce addu'au shine kira saboda kai sai aka samu hadisin annu'man bin bashir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a huwal ibadatu kiran Allah shine ibada kaga annabi ya tabbatar da Allah yace ud'uni ku kirani yana nufin ku bauta me saboda haka yasa addu'a tazo a farkon ayan ibada tazo a ƙarshen ayan da Allah yace ud'uni kaga addu'au ne amma a ƙarshen ayan fa innal ladhina yastakbiruna an ibadati ashe addu'a ibada ce sai ya zama annabi ya fassara addu'au huwal ibadatu addu'a ita ce ibada sai annabi ya karanta da kansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum hadisin yana littafin ashabus sunan gaba daya kuma babu shakka hadisin ya inganta yana sahihu tirmizi hadisin 2969 to idan Allah zai ce ku kira ni kaga kenan yana umurni gare mu mu rika roƙon sa mu rika yin addu'a an samu umurni daga ayan alqur'ani akan cewa mu rika addu'a to sannan akwai wata ayar kuma har yanzu kamar misali suratul nisa'i aya ta 32 inda Allah yake faɗa a ƙarshen ayan was'alullaha min fadlihi ku rika roƙon Allah game da falalansa innallaha kana bikulli shay'in alima Allah masani ne game da dukkan komai kaga nan ma Allah yake ku rika roƙon Allah game da falalansa saboda ka ku rika roƙon Allah bukatunku ku rika neman taimakon Allah wannan yake nuna cewar duk mutumin da ya kyamaci addu'a to kamar ya kyamaci bautar Allah ne duk mutumin da ya zamanto yana baya son ya roki Allah to kamar bai son bautar Allah ne kuma musamman da yake an samu hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yas'alillaha yaghdab alayhi duk mutumin da baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi duk wanda baya addu'a wanda baya roƙon Allah wata falalarsa to ana fushi da shi wannan hadisi yana silsilatu sahiha hadisi 2654 to Ibn Hajar da yake magana game da dalilai da suke nuna cewar ita addu'a wajiba ce karka dauka addu'a ya kamata ne a'a addu'a dole ne kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa addu'a dole ne Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace wa qad tawaradatil atharu anan nabiyyi hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bi targhib fi du'a'i wadan suke kwadaitar da mu muyi addu'a wal hasi alai suna zaburar da mu suna kwadaitar da mu addu'a hadisan suna da yawa hadisan suna da yawa ka dauki wadannan hadisai guda biyu ma kawai addu'au huwal ibada addu'a ita ce ibada kaga wannan yana nuna cewar ba za ka daina addu'a ba domin ibada ce na biyu cewar annabi man lam yas'alillaha yaghdab alai duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi kaga wannan kalmar tana da nauyi saboda haka yasa malamai suke cewa ita addu'a ba wai ya kamata bane ba ganin dama bane wajibi ne a aqidar ahlus sunnati wal jamaa in ka dubi bayanin al-imamu shaukani akwai littafin sa da ya rubuta na addu'a littafin zikiri wanda ake kira tuhfatu zakirin shafi na 28 yace innahu subhanahu wata'ala shi Allah amara ibadahu yayi umarni ga bayinsa an yad'uhu su rika roƙon sa a suratu ghafir yace innal ladina yastakbiruna an ibadati wadanda suke girman kai game da bauta na sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga wutar jahannama suna makaskanta sai al-imamu shaukani yace fa afada zalika abinda wannan yake nuna mana anna du'a ibadatun addu'a ibada ce wa anna tarka du'a'ir rabbi subhanahu istikbar duk mutumin da ya bar addu'a baya roƙon Allah to mai girman kai ne shi yasa Allah ya kawo wannan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce innal ladina yastakbiruna maimakon yace waɗanda ba sa addu'a sai ce masu girman kai saboda haka al-imamu shaukani yace duk mutumin da ya daina addu'a to mai girman kai ne a wurin Allah wala aqbaha min hadha al-istikbar yace to idan ma akwai girman kai da yake da muni to ai babu girman kan da yafi wannan muni saboda Allah mahaliccinka shine kake wa girman kai yace wa fil hadisi dalilun ala anna du'a min al-abd li rabbihi sannan in muka dubi waɗancan hadisai suna nuna cewar ita addu'a ka roki Allah bukata min ahammil wajibati, kamar yadda muka faɗa al-Imam Shawkani yace wannan ya nuna na daya addu'a tana cikin manyan wajibai, sannan kuma wa a'zamil mafruḍāti li'anna tajannubi ma yughdhibu Allahu minhu la khilafa min wujubihi, saboda tunda an ce Allah yana fushi da wanda baya roƙonsa, to ai ka nisanci abinda zai jawo maka fushin Allah dole ne, ka nisanci abinda zai jawo maka fushin Allah ai dole ne. Sai yace to kuma gashi Allah ya yi umarni, wa habba alai ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya, wannan ya zo a suratul a'raf kaga wuri na uku, ud'u rabbakum, ku rika kiran Allah mahaliccinku, kaga nan ma Allah ya yi umarni gare ku mu rika kiran Allah, Allah ka mana, Allah ka bamu, yaya za mu kira? Sai Allah ya koya mana, yace tabarru'an, mu rika kaskantar da kawunan mu. Ashe yasa aka ce wanda baya roƙon Allah mai girman kai ne, nan kuma mai roƙon Allah fa yace tabarru'an, ya zama mai tawali'u, wa khufiyatan, kuma a ɓoye. Kaga Allah sai karantar da mu yanda ake addu'a, innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah bai son masu ƙetare iyaka. Don haka idan za ka roƙi Allah a same ka da tawali'u, kaskantar da kai wajen addu'a, sannan na biyu ka ɓoye addu'an, kar ka bayyana ta. Al-Hasan al-Basri yace baina da'awati sirri wa da'awati al-alaniyati 70 du'ifan, tsakanin addu'ar da aka yi a ɓoye da addu'an da aka bayyana akwai tazara ninki 70. Kaga kenan addu'a da kai ta a ɓoye tafi addu'an da ka bayyana sau 70 a wurin Allah. Sai Al-Hasan al-Basri yace wa laqad kana al-muslimuna yastahiduna fi ad-du'a, mun yi zamani da sahabbai zaka ga mutun ya dage yana addu'a, wa ma yusma'u lahum sautun, ba a jin muryar da take fita daga bakunan su, ba a jin muryar, amma yanzu kana sujuda kusa da mutun kana jin duk iya abin da yake roƙa, duk abin da yake roƙa kana ji, kaga ba sunnar manzon Allah bane. Shi da kansa ya sani, saboda ayar Al-Qur'ani ta ce ka roƙi Allah a sirrance. Hadisin manzon Allah ya nuna a yanda annabi yake addu'a, manzon Allah baya bayyanawa abinda Al-Hasan al-Basri yace, wa in kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim, ba ka jin komai daga sahabi, sai dai wato kawai za ka rika jin kamar yana kunkuni tsakaninsa da Allah, yana faɗin wasu kalmomi amma ba ka iya fahimta saboda maganar yana yin ta ƙasa-ƙasa. Sai Al-Hasan al-Basri ya karanta wannan aya ta suratul A'raf aya ta 55, yace ai saboda Allah ya ce ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya, idan za ku roƙi Allah, ku roƙi Allah a same ku da tawali'u, sannan ku ɓoye addu'an. Sai ce ba nan kaɗai ba ne, Allah ya ce a ɓoye addu'a, ya ba mu labarin zakara abdan salihan wa radiya fi'lahu, wani mutum bawan ƙwarai wanda Allah ya yarda da aikinsa. Sai Allah ya ba mu labarinsa a cikin Al-Qur'ani a farkon suratu Maryam aya ta 3, yana nufin annabi Zakariya, iznada rabbahu nida'an khafiya. Inji Al-Hasan al-Basri, kaga Allah ya ba mu labarin annabi Zakariya, Allah ya yarda da aikin annabi Zakariya. Menene aikin? Yace iznada rabbahu, annabi Zakariya ya kira Allah. Sai Allah ya gaya mana wani irin kira, nida'an khafiya, kiran a ɓoye. Saboda haka yasa ka kira Allah a ɓoye, wannan shi yake nuna addu'a mafi albarka, addu'an da ta dace da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka yasa addu'a tana da muhimmanci ƙwarai da gaske, kamar yadda al-Imam Shawkani yake faɗa, ayoyin Al-Qur'ani da yawa suna tabbatar mana addu'a wajiba ce, ba ya kamata ba ne. Sannan idan mutum ya daina addu'a, to babu shakka ya aikata laifi mai girman gaske, domin akwai haɗari. Mai haɗarinsa shine hadisin Abu Huraira, wanda manzon Allah yake cewa mallam yas'alillaha yaghdab alayhi, duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi. Kar mu manta fushin Allah babban al'amari ne ga ɗan adam. Idan aka ce Allah ya yi fushi da bawa, to ba ƙaramin aiki ba ne, domin aya ta 81 ta suratu Taha Allah ya ce wala taqaw fihi fayahilla alaykum ghadabi, sai ya ce wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa, wa man yahlil alayhi ghadabi, duk mutumin da fushi na ya sauka a kansa, Allah yake faqad hawa, wannan ya fadi, inji Allah. Idan aka ce faqad hawa, ana nufin faqad saqata, ya'ani sara fil hawiya, ya fada a ramin wuta, shine abinda Allah yake nufi da faqad hawa. Yana nufin qarun nari, duk mutumin da fushi na ya sauka a kansa, to wannan mutumin ya fada a ramin wuta. Ashe kaga fushin Allah ba karamin abu bane, bai kamata mutum ya tashi a lahira da fushin Allah ba. Akwai bayanin da Ibnu Qayyim al-Jawziyya yayi a littafin Rawdatul Muhibbin, yana shafi na 22, kuma ya taho ta bayanin Sufyan bin Uyayna, yana daga cikin malaman farko, ya rasu a hijira ta 198. Yana cewa gababullahi adda'u alladhi la dawa'a lahu, in kana neman cutar da ba ta da magani, to ita ce fushin Allah. Duk mutumin da aka ce fushin Allah ya sauka a kansa, to wannan mutumi ya kamu da cutar da ba ta da magani. Shi yasa Allah ya ce wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa, duk mutumin da fushi na ya sauka a kansa, to wannan mutumin fa ya fada ramin wuta. Kai tsaye Allah ya ce faqad hawa, idan dai mutum ya mutu da fushin Allah, to wannan mutumi ya tabe. Allah ka tsare mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.